وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا شدة جوات الدميج الهجرة منذ صلى الله عليه وسلم شكرا جبوهيدا داري حدود أربعين دهود أولا مسألة جميع البركة مسجد عمر بن الخطاب أكراتن لتافع التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لتافن دا بمان من شيخ أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي يربوطا إيرغا جكيم معلمان دا أكا إيواي جراتنا دا شكرا دا ريتاكوس دا بوما شاوكو يرسو دا ريتاكوس دا جسئين دا أكو. الله سبحانه وتعالى يمشي جن قيد رحمة الله سنعي البركة جكيم دو أبوبان دا زامو كرمتا زامو چي غبادة كراتو كتاب ناترا شيء كتاب مقيت الصلاة زام تاشع حديثنا دريوكو دا أشيران دا أكو شيء وانديك كاركشن ترجمة باب الصلاة كفارة باب الصلاة كفارة بابا دا ذي كارانتا دا موتي وصلى كفارة تتزنب وانا نصلو لي الله سبحانه وتعالى يفرنا زامنا su kada in ya zamanto musulmi ya kiyaye su to suna zamantawa ya hiyar zunubi daga dukkanin kananun zunubai. An Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan inda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fa qala ayyukum yahfaz qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitna qultu ana kama qala. Daga Hudhayfah Allah karin ra gare shi mabucin rikewa suru na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mai dukkanin sunayen waɗanda suke munafikai Allah ƙarin ra gare shi kenan yana da matsayi na musamman gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan matsayin shi na zamantawa sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace kunna julusan inda Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mun kasance mu jama'a ta sahabbai muna zaune gurin sayyidina Umar al-Qarin ra a gare shi. Wannan yana nuna mahimmancin zama gurin waɗanda suke ma'abuta fadla ma'abuta ilimi don saboda ƙaruwa da nagartattun ɗabi'u da kuma ilmummuka wanda za su dinga fitowa a tare da su. Faƙara sai ce ayyukum yahfaz qawla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitna a cikin ku wane ne ya iya kiyayewa maganar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dangane da al'amari na fitina wanda zai zamanto ya bulla. Qultu ana yace sai nace ni. Wannan ya nuna kasantuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma garkuwa ce daga dukkanin waɗansu alloba daga dukkanin waɗansu fitintunu musamman dai fitina wacce take ta addini. Shi yasa zamu ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya dinga ba da labarin bid'o'i ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga cewa fa innahu man ya'shu minkum fa sayara ikhtilafan katira wanda ya tsawon kwana a cikin ku. To kaga rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zama to dukkanin waɗannan ababe babu su yanzu labari yake badawa. Qultu ana Hudhayfah ya ce sai nace ni kama qala hu kamar yadda ya faɗi. Qala yace innaka alaihi aw alaiha la jarih yace innaka alaihi lalle kai a dangane da shi innaka alaihi lalle kai akan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadi na al'amarin fitina aw alaiha ko kuma akan kalmar da ya fadi la jarihun tabbas kai mai dagewa ne mai jara'a ne ma'ana mai jajircewa ne akai la jarihun mai matsal jajircewa ne akai. Qultu sai nace fitnatu ar-rajul fi ahli ma'ana wanne kake nufi kana nufin fitnatul rajul fi ahli fitnar da mutun zai zama to ya hadu da ita a dangane da iyalin shi fitnar mutun akan iyalin shi shine da za a samu kenan karkatuwa zuwa ga wadansu ababe ko bi ma iyali ka abin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala ne wanda bai kai haddi daga haddi na kaba'irul zunubi ba wa malihi da kuma fitinar mutum a cikin dukiyar shi shine kenan rashin aiwatar da abin da ya dace a cikin dukiya wanda bai kai haddi na rashin fitar da zakka ba wa waladi kana nufin fitina wanda mutum zai hadu da ita dangane da diya da zai zama to zuciyar shi ta karkata a sasan diya wannan ne kake nufi wa jarihi ko kuma fitinar mutum akan makwabci da zai zama to an mutum ya dinga ga waɗansu ababe waɗanda suke na ci gaba da kuma ɗaukaka tattare da makwabcin shi sai dinga gurin ina ma shi wanda Allah ya ce janna ba'dakum li ba'din fitnatan la tasbiru to wanne ne abin da kake nufi wanda ita asalin fitina ana nufin kenan jarrabawa ko ta alkhairi ko ta sharri kamar yadda duk abu wanda yake na sharri ana kiran shi da fitina shirka Allah subhanahu wataala ya kira ta da fitina wal fitnatu ashaddu min alqatl karkatar zuciya Allah subhanahu wataala ya kira shi da fitina wa in kanu la yaftununaka an alladhi awhayna ilayka suran kadan su zamanto sun karkatar da kai kaga kenan bangaren abin da ya shahi fitina saboda haka sai yake cewa to wannan kake nufi waɗannan ababe kake nufi kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum ko kuma Allah subhanahu wataala da yace inna ma amwalukum wa auladukum fitna lalle ku sani cewa dukiyoyin da Allah ya baku ƴaƴan da Allah subhanahu wataala ya baku jarrabawa ne a gare ku to sai yace fitnatul rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jari tukaffiruha as-salatu was-sawm wannan ai sallah azumi sadaqa amru bil ma'ruf duk suna kankare wannan to kafiru as-salatu sallah tana kankarewa saboda matkar bawa ya tsaye da sallah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar matkar dai bawa ya tsaye akan kiyayewa sallah to zaka ga cewa fa huwa in ya dozartar da sallah fa huwa liman suwaha adiya amma duk wanda ya kiyaye sallah to zaka ga din ragowa wadansu sako kananu kuma yana nesa da su amma dukkanin wanda zai tozartar da sallah to kuma zaka samu cewa a tattare da shi yana da rauni bangaren addini wasum haka kuma janibin azumi wasadaka haka zaka samu dukkanin wanda ya kiyaye sadaka to zai zaman to ya samu kenan tsaruwa daga ababe wanda suke masu yawa sana'il ma'ruf taqi masari asu to zartar da kuma wannan bangare din musamman janibin zakka zaka ga cewa kuma dukkanin wanda zai gaza fitar da zakka duke shi to hakukuwan da suke koma da bayan zakka sai kaga kuma ya gaza tsayuwa tare da su sai kaga babu kulawa da janibi na iyali janibi na uwaye janibi na miskine da sauran dukkanin waɗanda ya wajaba ko cancanta a taimaka ma wal amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna duka yana kankarewa waɗancan zunubai na waccan fitina ɗin da ake jarabta mutum kan iyali da dukiya ma'ana ka ga abu mara kyau ka yani ka yi umarni da abu mai kyau wannan yana kankare ma mutum zunubai waɗanda suke ƙananu ƙara sai ce lesa haza uridu sayyidina umar ya ce ba wannan ne abin da nake nufi ba walakin alfitnatu allati tamuju kamujil bahar sai dai ina nufin fitina wadda za ta zama to ta kada ta girgiza kamar girgiza wadda take ta teku ma'ana fitina wadda za ta zama to ta game al'umma wanda Allah ya ce wata fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa to wannan fitina babba nake nufi amma ba fitina ba wanda kenan za a fitina mutum cikin iyalin shi a fitine shi da mata wadda take kenan take da karamcin tsoron Allah subhanahu wataala wadda za ta dinga dasa shi akan abubuwa marasa kyau kwabro rowa gamawa da makwabta hada shi da mutane yin kaza to kaga ba wannan irin wannan fitina ba ake nufi ba kuma fitina ba ta dan da zai zama zuciyar shi ta karkata akan dan kuma alhali babu tsayuwa akan dan ko kuma kasanto ya karkata da shi ya gaza tsayawa ya bashi tarbiyyar da ya kamata sai ya ce walakin fitina allati tamuju kamaujil bahar ita wancan fitina din sallah azumi ayyuka hasanat suna kankare ta amma fitinar da nake nufi allati tamuju kamaujil bahar wanda za ta girgiza ta kada kamar yadda igiyar ruwa take kadawa qala laysa alayka minha ba'sun yace babu wani matsala a tattare da kai ya amiral mu'minina inna bainaka wa bainaha babun mughlaqan tsakaninka da fitinan nan akwai wata kullalliyar koha wanda take arfa take qala ayuksaru am yuftah sayyidina umar yace to wannan kauran da kace wannan kofar da take toshe wanda take ita ce kariya tsakanina da fitina ayuksaru kariya kofar ne za am yuftah ko kuma budewa ne saboda da bambanci da kariya kowa da kuma bude kowa in bude aka yi sai a maida arhe in kuma kariyawa aka yi to kaga babu zancen a maida kuma ya zauna daidai yanda yake qala yuksaru Huzaifa ya ce a kariya ta ne zai qala idan la yughlaqu abadan yace to in dai ku haka ne har abada in ta budu babu zancen kuma ta zama tota rufe faqila li Huzaifa sai aka ce mu Huzaifa akana Umar ya halamu al-baba wai sayyidina Umar ya san kofar da ita ce toshiya tsakanin shi da fitina ya san koce ce saboda ita kofa din ran sayyidina Umar ita ce kofar rayuwar shi ita ce kofar shine ya zama to kariya tsakani da fitina da zaran babu shi kuma shikenan kenan fitina za ta zama to ta kulla kenan mutuwar shi ita ce budewar fitina rayuwar shi ita ce kariya qala na'am yace kwarai kwa ya sani kama anna duna al-ghadin layla kamar inda ya san cewa bayan safiya dare zai zo to haka ya san cewa lalle ba shine wannan kofa wadda ta zama kariya tsakani da fitina inni haddathu bi hadithin lalle na bashi labari da wani zance laysa bil aghali yace ba kuma zance bane ba wanda yake na shirme wanda yake mara tushe kenan magana ce wanda naji ta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basu ila mani albab sai aka tambaye shi to kofar nan wanda ita ce kariya tsakankanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da fitina wace ce fara sai ce Umar kofar sayyidina Umar ma'ana kisa da za ma sayyidina Umar wannan shahada da zai to da zara an kashe shi kuma kofar fitina daga nan gurin ta kulla daga nan kuma da tabulla babu karshenta sai lokacin da duniya kenan sai lokacin da duniya ta tashi kenan sai lokacin kiyama wannan hadisi Imam al-Bukhari ya maimaita shi a kitabu zakka babu sarqa tukaffiru al-khati'a haka a sabon babu somu kafara haka a kitabul anbiya babu alamatun nubuwa fil islam a fitar babu fitina ta mutu kamojin bahar fitina wadda za ta zamanto ta kada ta girgiza kamar yadda kumfar teku take girgiza wanda kuma asali abinda zai zamanto sababin buduwar fitina ko zama sababin buduwar fitina shine kenan kisan sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda Abu Lu'lu'atul Majusi Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da abinda ya cancanta ya zamanto yayi ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu daga nan kaga sai biyo baya khalifa wanda ya zo baya sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shi ma ya zama kisan gilla aka mushi sai biyo baya sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ma wannan abin ne aka yi masa ya biyo baya aka yi yunkurin kashewa Amr ibn al-As haka sayyidina Usman sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu haka sayyidina Husaini radiyallahu ta'ala anhu haka aka dinga tafiya halin majarra fitina ta zamanto ta kulla har inda ya zamanto an samu kullar kenan kawon fitina na gabaki daya irin khawarij da sauran firaqu talla wanda kuma ba za su gushe ba har tashi alkiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan wannan saboda haka wannan yake nuna mana fadla ta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da kuma yanda manzo Allah sarsai sifanta sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu da kuma tsayuwar shi da jajircewar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wani lokaci sayyidina Umar da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sayyidina Abubakar da sayyidina Usman sun hausa mun dusu a lokacin sai dutsen ya girgiza sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya kai dutsen hori ka tabbata kasancewa wanda suke saman kafa annabin Allah ne da kuma siddiqi da kuma shahidai guda biyu da kuma shahidai guda biyu kaga ta nan gurin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai gane cewa kenan shahada ce sai gane cewa shahada ce shi yasa sai yace shin sayyidina Umar ya san wacce ce koha din sai yace ai koha din kenan ita ce sayyidina Umar ma'ana rayuwar shi ita ce wannan kofa kisan shi shine abin da fitina zai zaman to ya kulle wannan yake nuna kuma hatsari na kisan waɗanda suke bayin Allah da irin musibu wanda yake jazawa cikin al'umma banu Isra'ila ba komai yasa suka zama yadda suka zama ba sabo ya zamanto shine abin alfahari a wajen su abubuwa na caccanza addini ya zamanto shine abin da suka sa gaba face irin yadda suke kashewa annabawan Allah suke kashewa alladine amuruna bil qisti minan nas irin wannan kuma zaka ga a daidai kun garuruwa ana samun wannan in ya zamanto an kashe wani malami mai tsayuwa mai jajircewa to sai kaga kisan shi sai zama wata kofa ta billar waɗansu fitintunan da kawai Allah subhanahu wataala kadai ya san su sai kaga kamar shi wannan shine ya tsayi ashe ya tare abin amma yanzu ne ya kau kuma sai zamanto musiba kenan ta haru mahalli shahidi shine wanda ya gabata a ba fitratu rajul fi ahli wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah kenan sallah tana zamantawa kafara na kananan zunubai so da Allah subhanahu wataala yana cewa innal hasanatu yuzhibuna as-sayyi'at kyawawa suna tafiyar da miyagun ayyuka kaga yana daga kyawawa na gaba gaba sallah wacce take ta farilla an ibn mas'ud amma wacce sallah take zaman tawo ma bawa kafara sai sallar da ya zamanto an cika ta tare da kiyayewa dukkanin abubuwa waɗanda suke na rukunai da kuma sharuɗanata da sunnoni da mustahabbai da dukkanin ababe kuma ta kadaita daga abubuwa wanda suke bata ta ko suke rage mata lada an ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan asaba min imra'atin qabla fata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara fa anzala Allahu 'azza wa jalla wa aqimis salata tarfay an-nahari wa zulafa min al-layl innal hasanatu yudhibuna as-sayyi'at fa qala ar-rajul ya rasul Allah ali hadha qala li jami'i ummati kullihim wa an fi riwaya liman amila biha min ummati وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دعا الله ابن مسعود قال قال الراغريش أن رجل أصاب من امرأة قبلة ونمتن ياسم باتي وتما تاورت تكيبا ما تشب ما تر ونمتن دبا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر سيزو أركتي ينا أركتي يزو قرم مظالة صلى الله عليه وسلم أرواية تترمذي يجيو جن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه سيدنا بكر يتكى ستر تكالك yazo wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Umar yace ka sitirce kanka hallau dai ya zauna saboda imanin shi sai jibe ni tsuba saboda su a wancan lokacin sahabbai sun aikata kawza wasi ya rasulullah asabtu haddan faqimu alayya ya rasulullah tahirni asarkake ni ma'ana sai ke tunanin kamar lehin nashi ya kai azarta mushi da haddi yanzu da dama ta kama shi ya ga kuskuren ne wannan yake nuna kenan imani a zuciye shi Allah ya ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim masu imani su ne wanda in sun aikata wani aiki na alfasha kaga ba kamar yanda su khawarijawa ba suke ga cewa mumini ba zai zina ba mumini ba zai sata ba mumini ba zai kaza ba mumini saboda su a wajen su kenan mumini tabkar masumi ne kawai su wajen khawarijawa in ka aikata kabirar zunubi guda ɗaya ka zamanto kafir shine aqida irin ta tafsiri to wannan ba Allah saboda imanin shi sai da mu sai dai mumini in ya aikata aiki mara kyau zai hankalin shi zai tashi saboda wala ya'muru makara Allah illa al-qawmul khasirun wanda suke amince ma talala Allah sai mutanen da suke hasararru ta bauki anna rajula asaba min maratun qabla fata nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara yazo yake ba manzala sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga abinda ya aikata a lokacin fa anzala Allah sai Allah subhanahu wataala sabkar da wannan aya ke yazo imam tirmidhi ya fitar cewa abul yusr ne wani daga cikin sahabbai saboda haka shine yace atatimratun yace wata mata ta zo guri na tabta'u tamra ta zo dan ta sai dabino yace fa kulta yana ce inna fil baiti at-tamru at-tayyib a gida da kwai dabinan da yake kyau midu daga wannan saboda haka fa dakhalat ma'i fil bait sai ta shiga gida tare da ni yace saboda haka tana shiga a lokacin ku awaitu ilaiha sai na karkata zuwa gare ta fa qabaltuha sai na tumbace ta saboda haka sai jojin sayyidina Abubakar ya jojin sayyidina Umar duka yana gaigaya musu haka ke yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai yace yanzu kamar imam mutumin da yaje jihadi kai kuma kamar gidan shi saboda yana daga zunubi mai girma mutun ya je wani aiki na addinin Allah kai kuma ya zama ka ci amanar shi a gidan shi yace kamar yayi mishi a gidan shi yace sai na yi gurin ina ma a ce yanzu ne na musulunta saboda yadda abin haida Annabi sallallahu alaihi wasallam shiru har kenan Allah sautin da babu wani haddi za mu shi to sai Allah subhanahu wataala sai sabkar da wannan aya arwaya ta muslim ya ambata wani ba wannan ba cewa amma ya aikata dukkanin abu kawai abin da ya rage mu'amala ta tsakankaninta da mijinta shi kadai ne abin da ya rage a tattare da wannan saboda haka sai kuma yan fadaka ya gane kuskuren shi nadama ta kama shi kamar yanda Badruddin Aini ya kawo hanyoyi daban-daban aka ambata kowa ne amma almuhimmu ba wai wani da ainin shi ba saboda mafi yawa ma aka sakayawa duba da kenan in mutun ya aikata wani abu wanda yake ba abin yaba ma ba saboda haka yazo jan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara yaba annabi sallallahu alaihi wasallam labari kaga wancan abinda Imam Tirmidhi ya kawo na asalin kissa din da ya faru yana nuna hatsari na iftilati da kuma kulwa tsakanin namiji da mace cakuduwa tsakankanin maza da mata sai kuma kadaita tsakanin mace da namiji wanda kana samun wasu matan ba su da kame kai wajen kadaituwa da mazaje Sheikh Dr. Salih Pakistan ko kuma professor ne go yanzu wani lokaci professor go yawa wani lokaci ya ba da wani labari yake cewa akwai matar wani attajiri da yace ta kwallafa cewa sai ta yi aiki na gwamnati tare da mutumin yana da dukiya yana gaya ma masu dukiya kamar da Allah ya hore ma ya rufa ma asiri amma kuma tare da haka sai kamar iyalinka sai sun je suna aiki misali ka yi karhin miliyan 2 to kagamatanka za ta je a hai a wata a bata misali shiga 100 kuma za ta je ta karhe kaza zuwa karhe kaza yanzu kai baka iya bata ba wannan kudin ta tsaya ta yi tarbiyyar ɗiyanka menene misali kai ka dauke ta man a matsayin tamkaro ta zaki kaza ko to zo yanzu ni ma ma'aikaciya na dauke ki ma'aikaciya zamna ki tsaya kawai ki kula da kaza 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 zan dinga baki wannan kudi sai menene kuma tunda Allah ya baka kage ai ba an ce ba kowa in yaso kuma sai ki bar ma masu karamin karfi su ma sai su samu amma in ya zama alajiwana kage ni duftewa merwa da kazawa ne kai kanka jan wuya ne kuma har lauka zo wai ka tura matarka ita ma ta lalubo ta samu yanzu ka bar ma matan masu karamin karfi ka bar ma waɗanda suke da karamin karfi su je su tunda kai kin ka samu to yanzu tunda kai ka samu sai ka dauke nauyin iyalinka sauran guraren waɗancan sai a bar matan talaka su je su dinga ayyuka to amma haka nan muke sai ka samu wanda shi jan wuya ne yana dauka abu mai kabri kuma sai shige wuta ya samu ma matar shi ta ma wani guri kage to iya ba da misali da irin wannan yace tana aiki har ma ya bata jari na sai da zinariya take harakar gwal yace akwai jirkitar dinsu a tsarin da ake tahiya na a dauko dan kudu ya zama shine jirkitar a bangaren arewa sai akai kuma dan arewa dan saboda a caccan za a silka to jirkitar din nasu wani inyamuri ne saboda haka sai shedani ya kwallafa ta a zuciyar wannan ya zayyana mishi ita to kuma dama arne kaga babu addini kawai wani lokaci sai ce ai iyalin shi tana son za ta sayi gwal ta ce a to gashi ka je kenan ka kai mata ta zaba ya ce a mu je dai kawai kenan ki kai har ma ki ganta ki ga iyalina da kaza da wani ne da ko gaisa shi kenan ta zaba da kanta ki tahi da abinki amma yanzu in tahi da shi gida kenan kawai ta dauke shi a motarta suka je shi kenan ga gida aka sarko ta ce amshi mai gaci a mu shiga man ku gaisa da ita ashe kawai katan shi ke bai da iyalin kun tana shiga yar hidaki ya mata fadi da karki da yanzu shine daga wai sai tana kuka tana nadama tana kuwa ta ga yama mijin nata ga abin da yake faruwa gashi kaza 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 abinda ya faru dangane da shi wannan iya mai to kaga irin waɗannan sakin da ake fadada ko kuma ka ga mace kuna hudda kasuwanci ko mace kawai ta zo shagon dan kasuwa dan tana sayan kaza ta amshi lambar shi ya amshi lambar ta a dinga wazau ya hanyo waye aika kaga wasu mutane kai ka ce musu da mata ko kuma ka ga mace ta zo kawai ta zube a shagon mutum kawai wata ma da ta zauna ma ta ce a kawo mata abinci a siyo mata abinci yanzu anan za ta ci abinci ko kamar tana ɗakin ta kaga wannan akwai cin amana aure kuma irin wannan abin ne yake sawa sai kaga abin da ba so sai zaman to ya faru dabi'ar mace da zaran ta fita daga kumiya da mutunta da kamewa da wannan an kare kuma ita da kato ba bambanci ko a ma'aikata kike ko a ina kike zama da akwai kumiya da akwai nisanta da akwai kaza duk inda aka ce ga maza ka a san kira ikhtilati amma mace ta dinga ikhtilati da maza to wannan kuma sharri ne ba karamin sharri ba a samu cewa baki nesa nesa da maza ke kawai kowane lokaci zaki iya kutsawa babu wani dan jin kumiya da abin nan yana da hatsari sai Allah ya saukar da waqin salata tarfa an-nahari wa zulafan min al-layl Allah ya ce ku tsaye da sallah a karshe na yini da kuma wani yanki na dare innal hasanatu yudhibun as-sayyi'at lalle ayyuka kyawawa suna tafiyar da miyagun ayyuka فقال الرجل يا رسول الله علي علي هذا yace ya maki wannan ni ne kawai aka sabkar yanzu ya ji dadi kuma an nuna mushi abin nan a wutar wa yace shin ba kai sallah ba tare da mu yace na yace to innal salatu yudhibun as-sayya kyawa wasala ta yadda mu yago kare yace li jami'i ummati kullihim wannan ne dukkanin al'umma ta ce gabaki da wa an fi riwaya liman amila biha min ummati ga wanda ya zamanto yayi aiki da wannan a cikin al'umma ta saboda haka dukkanin wanda zai aikata kyawawa to lalle kyawawa suna tafiyar da munana sai dai wace kyawawa ce take tafiyar da mummuna kyakkyawar da ba aka amsa shin kyakkyawar da ita ba ma amshe ta ba ta shahi mummuna ita karan kanta ma bata zama ba karfafiya to kaga dole yanzu kai kokarin ya zaka samar da kyakkyawar ka ta amsa sunanta na kyakkyawa ka gani ya zamanto an yi tare da ikhlasi ya zamanto an yi tare da mutaba'a amma in babu wannan dan mujarradin yawanta to kaga dama bata ma zamanto ba kina hasana kin babu fadlus salati li waqtiha fadala yin sallah a lokacin ta wa alaikum salam نعم نعم ها نعم a ba a rama mummuna da wannan a irin wannan akan kai abu hannun ke na hukuma ne ba yin wannan kuma misali sai zamanto wasu sun kashe ma wasu mutumin su to yanzu ba su ma tashi ba za su yi sai abin nan sai su kai abin gaban ke na hukuma amma zan suka je suka tunkara kaga abin zai zamanto fitina kuma saboda zai zamanto firka da firka kaga yanzu sai zamanto fitina ta billa babu salawatul khams kafara babu fadli salati li waqtiha fadala salla a lokacin ta wannan abu ne wanda yake mai fadla abu ne mai lada wanda kuma al'umma ba za ta gushe ba cikin alkhairi matkar ne tana kiyayewa salla a lokacin ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa yana daga alama wacce take alama ta sharri irin shugabannin da za a samu su zamanto suna tozartar da salla kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ce fa khalafa min ba'di mukhalifun ada'u as-salata wattabu'u ash-shahawat bayan nagari sun tafi sai kuma wanda suke bata gari suka biye bayan su wanda kuma yana daga ayyukan bata gari suna tozartar da sallah suna bin abinda zukatansu ta tsara musu wa anhu radiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wa laiki ne fi kaunatuwa gun Allah subhanahu wa ta'ala qala as-salatu ala waqtiha yace sallah a lokacin ta as-salatu ala waqtiha shi yasa manzo sallallahu alaihi lokacin da ya bada labarin cewa bayan za a samu wasu umara yu'akhiruna as-salata za su dinga jinkirtar da sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ana sai tambaye shi ya zanyi sai ce kai kayi ta a lokacin ta ma'ana lokacin ta wanda yake na farko in ya so kuma sai ka sallace ta tare da su a matsayin abin da yake nafila shi yasa lokacin da aka samu irin wannan umara irin su Hajjaj ibn Yusuf irin su Walid ibn Abdulmalik da aka samu iri-irin wannan sai zamanto magabata musamman sahabbai irin su Anas ibn Malik sai su yi sallar su a gida suka zo sai su bi su kuma a matsayin nafila wani lokaci Walid ibn Abdulmalik ya jinkirta sallah wadda take ta sallar Juma'a sai da ya kai ta hammare ce to a lokacin Atha da yazo sai ya sallaci az-zuhr a tsaye imani sai kuma ya sallaci al-asr a zanna ita ma imani ka gani saboda haka kenan alama ce ta sharri jinkirta sallah ashe shi yasa malamai suka tantance to yanzu mutum ne mai mutum ya samu sallah a lokaci sai zamanto bai samu ba sallah a cikin jam'u a lokaci zai jira sai sallar karfe 2 yayi dan fadala jami'i ko kuma yayi tashi kadan shi mana kai ne yanzu mai mutum kai sallah a farkon lokaci sai ta kubce ma a masallacin da ake jam'u a farkon lokaci yanzu duk masu farkon lokaci babu ta kare sai ta karfe 2 da wani abu to yanzu a nan gurin ya za ka yi ka bari sai karfe 2 ka yi ta jam'u ko kuma ka kaddamar da ita farkon lokaci wanne ne fi an kuma farkon lokacin ne kai kadai za ka yi ta na lokacin ta ne amma kuma ai ba shi bane afdal babu fadalan musara'a zuwa ga alkhair saboda imam mari yace ta'khiruha ma yace jinkirta ta da ake zance tunda yanzu ana zancen ai lokacin ta wanda yake ko dai zaman farko ko kuma zuwa na karshe kuma kowanne dai daga cikin lokaci ne mana ko dai zama karan farko lokacin da rana ta karkata go ko kuma lokacin da iro abu za ta yi daidai da tsayin shi to amma lokacin da rana ta karkata karan farko shi ya hime makin mi ya zama to mutum ya kai ta wancan lokacin duk da wancan ma lokacin ta ne duk da wancan ma kai lokacin ta ne amma ka yi gaugawa ka aikata ta a wannan lokaci shi ne wanda ya shi yasa imam malik ma sai ya ce jinkirta sallah da ake zance yace shi ne a samu inuwa ta kai gwargwadon zirai inuwa wadda take mai sabkowa ta marece ce ta kai zirai yace shi ne kamar yan sallar karfe 2 imam malik yace shi ne jinkirta ta wannan ba daidai ba ne in ba dan masu karfe 1 ba ka gani da an yi fada cikin sa masu 12 da rabin da 40 su ne yan suka ceto yan karfe 2 amma da karfe 2 ake ta tsahiya kaga da an zauna ya ce kuskure Now, yes, to lalle ka ka mana shahi mu biyo ka bashin zaka karanta bakin zai zama me ai yanzu can da ake kaddamar da ita farkon lokacinta a kai kadai ko kuma jinkirta ta shamu kaddamar da ita farkon lokaci ai kaga akwai aikata duk da shi wancan hadisi bai tabbata ba fadlul ibada as-salatu fi awwali waqtiha shi na fi awwali waqtiha kenan bai tabbata amma kuma umarni wanda zai aikata shi a karan farko kaga ai ba dai bai ke da wanda zai zama ya jinkirta shi saboda dalilai wanda suke nuni afsa gaugawa aikata alkhairin fastabiqul khairat wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum to kaga duka suna nuni afsa gaugawa akan aikata alkhairi kenan yin sallah a farkon lokacinta yayi ya zamantuwar dan jinkirta to amma yanzu kuma yake zancen jam'u da kuma yi kai kadai farkon lokaci kai kadai jam'u kuma dan jinkirta shine aka ce wanne ne as-salatu ala waqtiha yin sallah ala waqtiha a lokacinta قال ثم ايو يجي سنن كما سي قال بر الوالدين yace bayan nan kuma sai da'a ga mahaifa saboda yin sallah farkon lokacin ta godiya ne ga Allah subhanahu wataala kamar yadda Sufyan ibn Uyayna Allah zai shi da rahama yace man salla salatu fi waqtiha wanda zai sallaci salloli a lokacin su yace to faqad adda shukrullah ya biya godiyar Allah da Allah yace alshukurli wa liwalidayka ka gode mun ka gode ma iyayenka yace in koyi ma mahaifan shi addu'a a cikin ta to kuma ya bayar da godiya ta bangaren kenan mahaifan shi sai yace birrul walidayn da'a ga mahaifa ma'ana kyautata musu rashin bandare musu biyayya gare su da kuma sadar da alkhairi gare su ko da goba musulmi bane kuma ya fara aljihad fi sabilillah yace sai kuma jihadi wanda yake na daukaka addinin Allah kana haddathani bi annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam anam sara sai ba labari wala utazattu hula sadani inda nani mun ma ya fara mun wace aiki ibada ne fi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara mun bukhari ya mai mutaci kitabul jihad babu fadl jihad hada babu qawlina wa sunnal insana bi walidayhi haka kitabut tawhid babu sannan nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu amalan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah a sunan ita ma kenan aiki saboda aka ce ayyul amal ahabbu ila Allah wal aiki ne fi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai aka kira ita ma da sunan kenan abin da yake aiki babu salawatul khams kafara salloli wanda suke na lokaci biyar kankara zunubi ne an abi hurairah radiyallahu anhu annahu sami'a nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum ba ne labari da ce korama kowar ɗayan ku ya ga tasul fi kulli yawmin khams ko jarana zai wanka so biyar ma ta kula zalika ya buka min darani ya zaka fadu wannan zai bar wani abu daga annakiya a cikin shi qalu la ya buka min darani shay'an suka ce ba wani annakiya da za ta yi sura qala fa zalika mithlu salawatil khams yace aka salloli lokaci biyar yamullahu bihinna al khataaya Allah yana yahi zunubi da sababin su wannan babu cin karo da wancan wanda yake na baya wancan ya nuni kenan ko da mutun ya aikata wadansu kusakure suna zama mishi kenan kafara akan wannan wannan kuma mujarradin yin ta kenan bawa yakan samu wankuwa daga dukkanin wadansu ababe wanda za su zama mishi tarnaki a bangaren bin Allah subhanahu wataala babul musalli yunaji rabb amma duka wannan sai in bawa ya kyautata sallah mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi wanda yasa sai aka shar'anta ma wanda yake mai sallah cikakkiyar tsahara aka shar'anta mishi kimtsawa ya bani adama khuzuzina takun inda kulli masjid kenan sanya tufafi wadanda suka dace sanya turare kimtsawa dan tsayuwa gaba Allah subhanahu wataala saboda munajati a cikin sallah ke da akara ma yakulul amri min rabbihi shine halin sujada عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال اعتدلوا في السجود ما جيتش كرنجا ديريتو أتشين سجدا ولا يبسط ذراعيه ترقيان كوي شمق دا ذراعي شي كالكلمي كمر كري سوى دا تكين رشن ديريتو أكوي رشن ديريتو زتيا سي زمان تو أرسا خشوه مسالي وان دينا صلى الله عليه وسلم كالك اللنجري كاغا زتيا ما بطا سيوا إن دا زتيا تاس ايا تو دا بي زمان تو ينا وانجا وانجا با تو هكا إن يزمان تو يا سفا دا سفا irin ta waɗansu dabbobi ko waɗansu abubuwan zargi shi ma zai zama to an rasa wannan cikakkiyar kimtsawa a tattare da shi za a rasa khushu'i wanda kuma da zaran bawa ya tsaya yin sallah Allah subhanahu wataala ce qasamtu salata baini wa baini abdi na raba sallah tsakankani na da bawa na kaga bawa yana fadi Allah subhanahu wataala yana fadi alhamdulillahi rabbil alamin hamadani abdi wa idza bazaka fala yabzuqanna bainani saboda haka bawa gane ya ce yake da Allah walillahi masalul a'la babu yanda za a ce ka zo ganawa da sarki ko wani shugaba daga shugabanni na duniya sai ka dinga kaki gaban shi ko ka dinga kaki a gefe ko ka dinga kaki kusa da shi saboda haka fala yabzuqanna bainani kare dinga tofi gaba gare shi wala an yamini ko kuma dama da shi fa innahu yunaji rabba saboda ganawa ce yake da Allah subhanahu wataala wannan kuma bai lazumta haduwar Allah subhanahu wataala da kuma kusantacce ne yana Allah subhanahu wataala bi zati da shi har yanzu ne kenan ubangiji subhanahu wataala yana tare da shi da kulawar shi Allah subhanahu wataala yana tare da shi amsa sanin shi babul ibrar bil zuhr fi shiddatil har wannan babu yana nuna mana sanyayawa da az-zuhr a lokacin da yake tsananin zafi in ya zamanto ana tsananin zafi yana daga rukusa wanda aka yi kenan saukakawa wajen dan sanyayawa da sallah wannan rukusa din zaka ga ita ce wannan suke mai da ta kamar azima yanzu wanda suke jinkirtar da sallah zuwa 2 da rabi zuwa karfe 2 zuwa karfe 2 da 10 kaga me suke makarkarewa al-ibradi bis-salah to shin da mutun yayi ibradi ta yanda zai jinkirta ta sare da kuma wanda zai gabatar da ita a lokacin ta kaga wanda zai gabatar da ita koma a wannan lokaci a farkonta ya aikata abin da yake azima sai dai da lokacin zafi ne ya dan jinkirta saboda an mushi rukusa an rangwamta mushi to su kuma wannan ne hujjar da suke fakewa da ita sai a ce kaga an ce ma a jinkirta da sallah عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا للصلاه يا الزافي صلاه فصنيا للصلاه سواد حديثنا وانده يجي في صحيح مسلم وانده خضاب بن عرت يجي شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رمضان من قام مزال صلى الله عليه وسلم قونا نا غرجينا رانا يجي اما فرمشكنا بي كرب كوكن مو با kaga kenan me sai nuna kenan al-ibradu bi zuhuri ba wai ana umarni bane wanda yake na farilla ko umarni ne da abinna rangome ne akai saboda me yasa inda tsananin zahi zai iya sawa rashin kushi a samu rashin tumanina ita kuma tumanina farilla ce daga farillolin sallah to yanzu wani shi babu shiddatul har babu kaza ma dama sallar shi ba tumanina shi da ma sallah haka yake inta kaga shi kuma hikimar da aka yi rukusa saboda mine ne ai saboda a samu nutsuwa ne to kai a ba wannan ma da gauga kake yin sallar kaga idan shaddal haruf abridu bis salati idan zafi ya tsananta ku sanya ya da sallah bayna shiddatul har min fi jahannam saboda tsananin zafi yana daga hucin wutar jahannama shine ma wasu malaman sai suka kalli menene illa inda ta sa aka ce fa abridu bis salati saboda shiddatul har ce go suka ce to in ya zama masallaci da mukayyaf babu wani matsala to kaga babu bukatar sai kun rage lokacin da banka da komi gine-gine ne yanzu na ba a hili bane ba za a yi to kaga babu bukatar me sai an jinkirta kin saboda in ka ajiye goshinka babu wani zari su kuma wancan lokacin irin sana sukan jimkar kasa a hannunsu haka da tsokon kwani in suka jimka dan ta danyi sanyi haka a hannunsu sai su ajiye inda za su ajiye goshinsu kai yanzu a cikin nan gurin ina kake da wannan matsala wuraren sallan ma ko ina da tabarma da tafi ko a wajen ne ma da tabarma da tafi to ana ma zancen can ga tsananin zani ga kuma babu tabarma ai babu wani haka ne yake hannunka ya kone kawaka ta kone kaza ya kone kene yanzu illa wannan ta kawo inda za ka yi ibradi sai in ya zama to kene a hili ne inda duk babu waɗannan abuwa amma kana masallaci da AC da sanyi kuma ka dinga zancen a jinkirtar da lokaci wasu takatar naru ila rafi a wuta ta kai koke gurin ubangi fakalar ta ce rafi akala fadi bada ya ubangi juna na ya zama to yana cin juna nan gurin wasu takatar naru magana ta yi haka ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ba komi ikon magana karu an magana Allahun ladi an taka kulle shai saboda haka Allah ne mai ba da ikon magana saɓani abin da Imam al-Baydawi Allah ya kai shi da rama cikin tafsirin shi sai ya zo da falsafa ya ce a nan gurin ba magana ba ce sanci wai tsananin hamaminta da kunanta ne da rafaffakarta ya ce shi ne kenan magana ɗin da ta yi tsananin haɓaɓɓakarta ce da wannan akala ba'dhi ba'dan kuma yace hallan wannan ma kenan yanda kenan take furzo da abin da shine tace akala ba'dhi ba'dan fa adina laha bi nafasaini sai umar ce ta tayi huci guda biyu yace shi ma ba wai ana nufin wannan nafas ba da aka sani yace duka wannan majazi ne amma duka malamai suka ce wannan falsafa ce kuma ya saba kawo ire-iren wannan ba wannan hakika ne Allah ne ba ta dama magana tai irin magana ne da ake tare da fasaha tare da sauti tare da koyi saboda ubangiji subhanahu wataala shine mai ba ya ba dan adam ikon magana khalqal insani allamahu albayan kuma haka su ma ne shine Allah subhanahu wataala ke ba abubuwan da suke jama'at ikon su yi magana kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni la arfa ajra kana sallimu alayhi bi makkah inni la arfa wal ana na san wani dutse da a makkah yana musallama a yanzu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na san wannan dutse kin yana dinga yi musallama واستقد النار الى ربها فقال ربي اكل بعضي بعضا جنانا يا زمنتو ينقول جنا فاذن لها بنفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف wadha wa shaddu ma tajiduna min al-hari shine mabbi tsananin zahin da kuke samu wa shaddu ma tajiduna min az-zamhari shine kuma mabbi tsananin wannan jaura da muke samu tsananin sanyi saboda a shekara so biyu ne kenan in ka ji tsananin hunturu jaura da ake cewa to wannan abin ne in kuma ka ji kenan tsanani wanda yake na zahi wuta ce ta yi hucin wannan Allah kare mu wannan ya nuna kenan addinin musulunci addini ne wanda yake na sassaukawa da kuma sassaftawa ba sanya zaman to bayan Allah sun dinga tsananta ma kansu a komai babul ibrari bil zuhri fi safari sauƙaƙawa bil zuhri da az-zuhri fi safari a halin bulaguro ana bi zarrin radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma rasulullah sassa fi safari fa arada al mu'adhdhib wa ni karata نعم daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu qala kunna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin yace mun kasance muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi safarin a halin bulaguro fa arada al-mu'adhdhin an yu'adhdhina lidh-dhuhr sai ladan yayin nufin kiran sallar adh-dhuhr fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abrid sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abrid ka dan sanya wannan ya nuna ma'anar ibradi shine kenan jinkirta ta akwai inda su abin da suke fahimta kenan ibradi shine wai a gabatar da ita da farkon lokaci wani lokaci wani ayi da sallar adh-dhuhr sai yake ce min ya kamata wannan ai ba daidai bane ba da kai ai kamata ai kamar ayi ta wajen sha da saboda ibradi wai a gabatar da ita a farkon wannan shine shi abin da ya fahimta kenan eh wai ayi ta kenan da wuri shine ma'anar ibradi din kenan to wannan fahimta kaga kuskure ne sai ya ce abrid annabi sallallahu alaihi wasallam dan sanya kuma arada an yi wadina yayin fikira sallah fa qala abrid yace a sanya hatta ra'ayna fai'at tullu yace har sai da ra'ayna fai'at tullu muka ga dawowar inuwa wacce take ta ababe waɗanda suke masu tudu kenan inuwa ta marice sai da ta zaman toma ta sabka a lokacin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace kenan a lokacin ana iya kenan yana iya kiran sallah sannan kuma ba kiran sallah sai lokacin sallah din yayi shin sallar juma'a ita ma za a yi mata wannan ita ma ana ibradi da ita ko kuma banda juma'a yanda aka ce fa ba kenan sallar zuhur za a dan jinkirta to sallar juma'a ma lokacin zahi ita ma ana yi mata ibradi ko kuma banda ita na ana mata kenan sallar juma'a da sallar azhar da dai ce sabai da suka ce muka sallar juma'a mu dawo ba nan ta tabawul fai ko kuma lokacin ma sai mun dawo mu yi abinci shi yasa malamai suka ce kenan wannan yake banci sallar azhar kaga shi yasa yake ta ambata al-ibradu bi zuhr kenan sanya da sallar azhar babu waqtin zuhr na da warko lokaci bi ko wannan ko kuma ta dan jinkir ta zuwa yau a kamar a ce da za a kaddamar da ita to ai ibradin kenan jinkirtawa shi ne ibradin a kamar ma'ana sallah juma'a lokacin ta na farko da ake sallata kenan a cikin shi wannan lokaci akwai nau'i na ibradi saboda kabin gwarjen ne rana ta yi zahi to amma bai karkashin wannan amma wannan kenan wani lokacin ta ne shi ma babu waqtu dhuhr inda zawal lokacin azhar waqtu dhuhr inda zawal lokacin azhar shine lokacin da rana ta yi zawali na'am lokacin عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتو لك أن رانا تزمون تتاكر كذا فصلى الظهر سيصلى الظهر فقام على المنبر سيتي أحكم منبري فذكر الساعة يام بتا مسو القيامة وأن يانون أنا بقاتل لك بأن لك الإمامي قوما لم يدنك ما متاني بياني أبصى تاشى القيامة alamat as-sa'a wanda suke kubura da kuma wanda suke tsugura da kuma wanda suke kubura saboda an bata alamat as-sa'a yana sa mutane su shiga taitayinsu kiyama ba za ta tsayi ba sai lokacin da ya zama to an manta da ambatanta an shagaltu da ambatan baka ma alal minbar fa zakara sa'a fa zakara sai ambata anna fiha umuran izama lalle a lokacin kiyama akwai su al'amura masu girma sun makala sai ce man afan ya sala an shein fare sa duk me san ma ya tambaye ni wani abu ya tambaye ni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira da yardin munafikai suna maganganu dangane da kenan yin tambaya gare shi fala tasaluni an shay'in babu wani abin da zaku tambaye ni illa khabartukum bi face sai na baku labari da shi ma dumtu fi maqami hadha matqarri ina wannan guri nawa fa aka tar nasu fil bukai a lokacin mutane suka yawaita kuka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da su tashi alkiyama kaga wancan zubin farko wani sahabbai su da zara an bata kuma sai kuka wa aka tar an yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam yake yawaita saluni ku tambaye fa qama abdullahi ibn hudhafa as-sahmi abdullahi ibn hudhafa as-sahmi sai ta fa kale yace marabi yace wane ne babana saboda an saba nasar tashi zuwa ga wani wanda ba shi bane ainihin mahaifinsa kale yace abuka hudhafa hudhafa shine babanka kuma aka tara ya kula saluni annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku tambaye fa baraka umar ala rukubatai sai rina umar sai gurwana abuyoyin shi wannan yake nuna kenan halaccin zaka yi tambaya ga malami gurwanawa dauka ilimi gurwanawa fa baraka umar ala rukubatai fa kale yace radina billahi rabba mun yarda ubangiji subhanahu wataala ba mu da wanda yake masami wanda ya samar da mu sai Allah wa bil islami dina addinin musulunci shine addinin mu bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya fasakata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru shi yasa imam al-bukhari sai kashi a can gurin ya kashi a kitabul ilm kenan babu ladama indan mau'iza yin fushi a lokacin kenan a lokacin yin wazi go thumma qala yati uridat alayya aljanna wan nar an bujiro min da wuta da aljanna anifan abaya ti urdi hada alhayd abalbalin wannan abalbajiyar wannan ke wayan da kuke gani aka nuna mun kamar da za haska wani abu wanda yake na mashi ko wani abu na wannan balam araka alkhair wa shar yace ban taba gani kamar alkhairi da na gani ma'ana cikin abin da na gani aljanna ko ban taba gani shari kamar wannan shari da na gani kar taqaddama ba'du hada alhadith fi kitab alilm bangar wannan hadisi ya gabata a kitab alilm min riwayati abi musa lakin fi hadhihi riwaya ziyada a wannan riwaya da akwai qari wa magha wa mughayiratul alfaz akwai kuma caccanzawa na lafazi wannan ne sai ba zuwa ga maimaitawa amma in ba nan ba yakan wadatuwa kenan da kawo riwaya in ba da akwai wani dalilin da zai sa da zamanto an rarrabe ba ina mahallin shahidi anan gurin kenan wanda ta zo inda zaka ga karaja hina zagata shams lokacin da rana ta zamanto ta karkata saboda waɗansu daga cikin hanafiya sun suna ganin cewa lokacin da rana ta karkata yanzu ba shi bane waqtul zuhr lokacin waqtul nafila ne sun suna ga lokacin nafila ne shi yasa sai kaga yace karaja rasulullah hina zagata shams lokacin da rana ta karkata kuma shine abinda zaka ga yake shiga kofalan waɗansu da zarar an samu karkatar rana har ma inuwa ta dan sabka tunda sallar da ake a ƙarhe 12:40 ƙarhe 12:30 ƙarhe 1 zaka samu ciya mi rana ta karkata to amma sai su dinga jin kamar sallar ma ba tayi ba to kaga nan sarar karaja hina zagata shams kenan duk wannan yana nuna aikin manzala sassan wanda ya dawama akai wanda aka san shi akai shine mi kenan gabatar da sallah wacce take ta azuwa a lokaci shine abin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake amma jinkirtawa a maida ta kusan karshe-karshen lokacin ta da hujjar ibrani kuma ba bambanci da zahi da sanyi da waye abadin duniya a ce wai karshen lokaci ya yi kora maka muca ka wannan duka yana daga kuskure yana daga kuma abinda yake zamantawa sharri kenan ga al'umma ta musulmi jinkirtawa kuma shine abinda yake samar da alkhairi ga al'umma ta musulmi kuma gabatarwa shine kuma wanda yake tattare da dumbin lalaya da kuma fadla Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyara dukkanin kurakuranmu ubangiji subhanahu wataala tabbatar da ibadunmu ya rabbal alamin نعم ذا gaskiya wannan in ya zama to kenan akwai wani uzuri ne ba da haka nan shine yake sawa wani uzuri sannan kuma tunda jinkirin bai kai yawa ba kamar dan sa wani dan lokaci ne ga ma'aikata a lokacin da suke aikin to wannan ba laifi bane dai in baka daga ma'aikatan kawai ka je ka samu inda zaka yi sallaka akan lokaci Allah ta'ala in kuma zai zamanto a gyaran tunda ai dan a tsarin ne babu da ba a samu to yanzu ne da ake masallata a gurin sai ake daidaita amma da babu ka gani to yanzu wai alheri ne aka samu kaga yanzu ana yin masallata sai ga to maimakon ya zamanto ba wannan damar fara dan daidaita shine dalilin da ya sa wani Allah subhanahu wataala ya bamu yubban ya rabbul gani wasu tsakurai Allah subhanahu wataala ya bamu tsayuwa da kuma jajircewa ya rabbal alamin sai mu dage mu zage ne dan fa waɗannan kwanuka masu dumbun alkhairi wanda muke cikin su kar mu yarda awoyin mu su tafi haka mu dinga lissawa awannin mu a matsayin awanni ne waɗanda suke na ibada wanda zamu kokari ribata su a matsayin wanda in sun tsaye ba za su dawo mana ba mu shagaltu da musamman abubuwa waɗanda suke na ambatan Allah subhanahu wataala takabiri tahmidi tahlili duka waɗannan suna da karatun Qur'ani da dukkanin waɗansu ibadu lalle mu shagaltar da kawunan mu da wannan kamar yadda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da dama daga ciki irin la ilaha illallah wa la sharika lahu wa la mulku wa la hamdu wa la kulli shay'in qadir irin baqiyatu salihat kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle fa akthuru fiha tahmida wa takbira wa tasbiha to irin wannan duk mu shagaltar da yawan yin su a waɗannan kwanaki insha Allah kenan ina ga subu muna karatu ban mu da hutubo ayyamu tashrik alhamis juma'a subhu mago sai mu sallaka kenan zuwa subhu ta sama insha Allah subhu ta sama kenan insha Allah banda wannan ne zuwa zuwa na kada mun yin duka shi ne mun sai wannan su kai abin nan din na bak kamar matasa cikin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala da ta su